أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau Alhamis 20 da watan Ramadan shekara ta 1443 Hijiriya, wanda ya dace da 21 da watan hudu shekara ta 2022 Miladiya. Sai mu ci gaba da karatun littafin mai albarka, shine Al-Jami'u Sahih na Al-Imam Al-Bukhari. Muna cikin Kitabus Salah. Yau zan mu tashi babi na 9, babu salati fil qamisi wa sarawil wa tubani wal qaba'i. Al-Imam al-Bukhari babu na tara yake cewa babu salati fil qamis, baban da ke bayanin yin sallah cikin al-qamis, riga wa sarawil da wando, wa tubban wal qaba, da tubani da qaba'i. Wannan tuhahi guda biyu ne masu kama da ana iya kiran su a yanzu karamin wando, wando na ciki. Karamin wando ne na mutanen da, amma kuma su kamar buje ne, kamar zaman buje yake bayyana kafahuwa. Hadisi na 2365 Al-Imam al-Bukhari yake cewa rahimahullahu ta'ala, haddathana Sulaiman ibn Harb qala haddathana Hammad ibn Zaid an Ayyub an Muhammad an Abi Huraira qala, yake cewa qama rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, wani mutum ya tashi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam, fa sa'alahu an salati fi thawbil wahid, ya tambaye shi game da sallah cikin tuha guda. Fa qala, sai ke jamshi a kullukum saubani shi, yaji da saubani shi, kowane dayan ku yana da tuke ke samun tuha biyu. Yanan kamar da ya wuce can baya cewa a wali kullukum saubani, kowane dayan ku yake da tuha biyu, shine nan ya maimaita mishi wanda bayanin shi ya gabata wannan. Summa sa'ala rajulun Umar, sannan wani mutum ya tambayi Umar dan Khattab. Fa qala, sai ke cewa idza wasa'allahu fa ausiu, idan Allah ya yalwata ku yalwata. Kenan kana da halin sa tuha biyu da riga da wando, to kana da yalwasu ka yalwata wajen yin sallah, an kuma baka da kai da abin da ya samu ita ce tuha guda. Yace jama'a rajulun alaihi siyabuhu, mutun ya hada tuhohin shi gabaki daya. Yace sallah rajulun fi izarin wa rida, mai ma'ana yusalli rajul, sallah fi limadi ne ka Umar, amma yana nihin Umar ne cewa li yusalli ar-rajulu fi sawmi, mutum yana iya yin sallah cikin izarin warida, gyabto da mayahi, fi izarin wa qamis, da gyabto da riga, fi izarin wa qaba, cikin gyabto da qaba'i. Shi ne wanda muka faɗa cewa yana kama da wandan ciki, yanzu za a kira shi fi sarawilin warida, dan saboda al-qaba at-tubban shi ne kace huwa ala hayati sarawil illa anna lahu laysa lahu rijlan wa qadita khazu min jild, kama yake da wando, kama yake da wando dan karami, sai dai bai da kahuwa guda biyu, kama ga gajeran buje irin na mata na yanzu, gajeran buje karami. To wancan lokacin maza suke yin shi na fata, shine a matsayin wandan sa na ciki, dan saboda babu irin na yanzu wanda muke da. Yake cewa fi sarawilin warda, haka nan cikin wando yayi sallah shi da wando da gyabto da mayahi, fi sarawilin wa qamis, da wando da riga, fi sarawilin wa qaba, cikin wando da abin nan qaba'i, fi tubanin wa qaba, da tubani da qaba'i duka yana iya yi, fi tubanin wa qamis, da tubani da riga. Wa ahasibuhu, ina zatan kala yana cewa kuma fi tubain warda, cikin tubani da wannan mayahi. Duka wannan abubuwan yake nihi Umar dan Khattab, da wancan mutum ya tambaye shi ya bashi amsa cikin abubuwan duka cewa ya halitta mutum yayi sallah a cikin su. Da shi da wannan kin duka ɗaya ne, da shi da qaba'i. To kamar a dafi ne, abu ɗaya ne dukkan su, ma'anar su guda. Wannan hadisi Umar Allah mishi rahama yana bayyanawa ne akan cihazal hadisi, dalilun ala wujubi salati fi siyabi lima fihi min al-anna al-iktisar ala sawbil wahid kana lidikil hal. Cikin shi muna fahimta cewa, inji Ibn Hajar Allah mishi rahama, halaccin dalili akan wajibcin yin sallah cikin tuhahi guda biyu, dan saboda takaitawa akan guda daya, dan saboda kuncin hali ne. وفيه أن صلاة في ثوبين أفضل من الثياب الواحد تي وصلى cikin tuha guda bi tahi da ayi ta cikin tuha guda in akwai tabiyin وصرح القاضي إياد بنفي الخلاف في ذلك القاضي إياد الله مفي رحمه من إكمال المؤلم بفوائد صحيح مسلم شرح صحيح مسلم واند الإمام المازري يا فارشي يزوي تكاشي يكتو يا تبتر رتي أباب ونساباني أتكم وانا لكن إبارة ابن المنذر قال تفهم منه أنه هكا أن الأيما جواز الصلاة في الصوب الواحد أما إبارة الإمام ابن المنذر يا أمهاني ديتا tana nuni akan cewa ya tabbatar da cewa akwai sabani a tsakanin malamai yace he dai malamai sun so mutun ya mustahabi ne yi sallah cikin tawashi guda biyu duk da kana da jallabiya guda kana iya sallah da ita ma mustahabi ne ana so a ce ka gagama ta da wando daga ashhab yake cewa man iktasar al salati fi sarawil ma al qudra yu'id fi al waqti in kana dai safika al imamu ashhab babban malamu na malikiya Allah mashi rahama yake cewa ya sake sallah wanda yayi ta cikin tuha guda daya yayi ta da jallabiya kadai masalan idan ta kasance tana siffanta jikin shi wasu daga cikin malaman Hanafiya sun ce makaruhi ne hadisi na 366 al-Imam yake cewa haddathana Asim ibn Ali haddathana ibn Abi Zaib an Zuhri an Salim an ibn Umar qala yake cewa sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala wani mutum ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa ma yalbasul muhrim min harami mi zai sa fa qala sai yake cewa la yalbasul kamisa ba zai sa riga ba wala sarawila ba zai sa wando ba wala sauban masahu za'afran ko kuma tuha wanda za'afran ya taba ta wala warsun ko kuma wars yace fa mallam ya jina alaini duk wanda bai samu tuha bi ba wanda bai samu takalmi bi ba fal yalbasul khuffain ya sanya khuffi guda biyu waliyaqdahuma to ya yanke su hatta yakuna asfala min alka'bayn har su kasance suna kasa da idan sawu an tsallake wala ah wala al-burnus ko kuma riga wadda take katuwar rigan nan wadda tsahi suke sawa ake hauda lokacin sanyi mi sunan na yawa barmushiya katuwa anan gune yace mawdu'ul haja minhu huna anna salata tajuzu bidun al-qamis wa sarawil gurin da ake bukata cikin hadisin nan kawai shine cewa sallah ta halitta ba tare da riga ba tare da wando ba wa gairu huma min al-mahid da ma wasun su wanda suke kaya dumka kole amr al-muhrim dan saboda an umarci mai harami ya nisance su wannan kuma mai harami kuma sallah zai ma'ana a cikin lokacin da mai ba dole bane sai riga da wando mutun zai sanya su yayi sallah da ko su nau'i na kaya an babu riga da wando mutun yana iya sa su dalili ga mai harami an hana shi sha riga da wando da haramin shi zai yi sallah hadis babu na gaba babu ma yasturu min al-aura baban dake bayanin abinda ake suturcewa na al-aura خارج الصلاة أنا نهم وجن صلى باتكين صلى با والظاهر من تصرف المصنف أبن لك نوني لغا تصرف الإمام البخاري أنه يرى أن الواجب ستر السوءتين فقد ينا غنين تي واجبي أو جن صلى شيني ستر تي على أورا قدابي كوي وأما في صلاة فعلا ما تقدم من التفسير أما تكين صلى كما أبن لك غباتا نرى ربي وشيني أما أوجن صلى كما ينا غنين تي وريه على أورا شيني واجبي wa anna hadith al-bab yashhadu lahu fa innahu qayyada an-nahy hadisan da zai kawo cikin baban nan suna yi mishi sheda dan saboda ya qayyade da kasancewar lam yakun al-farj sayan an yasturuhu wa muqtadahu an al-farj idha kana masturan fala nahy abin da yake nuni cewa ita tuha farji idan an riye shi sauran ganga jiki ba wajibi bane ga namiji kenan ake magana حديث سنة 367 الإمام كتشه حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس عن ابن شهاب عن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري أنه قال يكي تشوى نحى النبي النبي صلى الله عليه وسلم يأي هني أن استمال السماء جميل كل من يهي وأن يهت بي الرجل متن يهي اهتبائي في صوب واحد أتكن تها قدا ليس على فرجه منه شيء أتكن فرج شيء باب قومي أتكي wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya huddo shi a gurare guda 6 wannan shine guri na harko istimalu samma malamai suka ce shine an yukhallila jasadahu bi sawbi la yarfa'u minhu janiban shine mutum ya lullube jikin shi da tufa kuma bai dago wani bangare daga cikin su wala yabqama yakhruju minhu yaduhu babu inda zai huddu hannun shi kamar da race katuwa ka lullube jikinka duka gaba ɗaya babu gurin huddu hannu babu gurin wannan kenan in zaka buƙaci huddu hannunka ko amsa wani abu sai ka huddu tun daga ƙasa wanda kuma sai ka yace jikinka shi yasa aka kira shi da kurman yahe dan saboda babu gurin huddu hannu yace wa sama an yaj'ala sawbahu ala ahadi atqahi fayabdu ahadi shiqaihi wala taqdir an yakunu mawqufan fa huwa jitun ala sahihi didda mawqufi ne to hujja ne akan sahihiyar magana dan saboda tafsiri ne na rawi marawaici sahabi ne fasara abinda ake nihi shi ko tafsirin rawi shine a'ala ma yudlabu fi sharhi alhadis duk abinda ake neman fahimta hadisi to babu kama a ce marawaici shi ya fasara wannan abinda fasara shi ba a neman wata matukar akwai tafsiri min ar-rawi al-ihtiba shine an yi qaudu ala aliyatihi wa yansiba saqaihi wa yulfa alaihi sauban shine mutun ya zamana abu sa mazamanan shi kuma sai kafar da wannan kwabrin shi wa yulfa alaihi sauban sai ya ruha da tuha ya zamana da mazamanan shi kuma kafahun shi ya kafa su wa yuqalu lahu al-habwa ana ce mishi habwa kamar yadda yake cewa da sun san abin da ke cikin sahu na harko da wannan la ta alaihi wa lahu habwan su tahi a wannan siffar yawa guiwa ta yi sama kuma ya rihe shi kuma ciki babu wando wannan ne kadai abin gani kadai kamar da raci kadai ya rihe jikin hadisi na 300 duka wannan an hana shi dan saboda abu ne wanda zai bada zuwa ga bayyana al'auran mutum hadisi na 367 da 8 al-imam yake cewa haddathana qabisah ibn uqba haddathana sufyan an abi zinad an al-a'raj an abi huraira annaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani gami da ciniki guda biyu wannan abi zinad an al-a'raj an abi huraira wani kaulin yana daga cikin silsilatu zahab silsilatu zinari daga an bai'ataini annabi yayi hani ciniki biyu cikin ciniki daya wa an al-limasi wan nibazi da cinikin shaha da cinikin jifa duka wannan zan mutarda su a cikin kitabul buyu abinda muke bukata nan shine wa an yastamila samma yayi kurman yahe wa an yi hata biyar rajul fi saubin wahid mutun yayi ihtibai a cikin tuha guda daya wannan hadisi al-imam al-bukhari ya huddo shi guda guri guda bakwai wannan shine guri na harko al-ihtiba da guzanci muna ce mishi tai mata hadisi na 369 حدثنا إسحاق حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن أمه ابن أخي الزهري قال وانا ببن مالمين محمد ابن شهاب الزهري مالم مالك تو دانش ينا دانش دان ببن مالم حديثي دان دان وانشو عند وجن شيئي كراتو شيني نيا أم صدق أم الناش شيني زهري قال إيكي تشاء أخبرني هميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة قال ba asani abubakar ya aike ni fi tilkal hajja a wannan haji fi muazinina a cikin masu shela nu'azini bi mina yawman nahar mi yi shela a cikin mina ranar suka Allah ya hujja ba'da al'am mushrik kada wani mai haji wani mushriki yayi haji bayan wannan shekara wala ya dufu bil baitu uryan kada wani yayi dawafi a ka'aba azir qala humaid ibn abdurrahman yake cewa summa ardafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam aliyan sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya goye da kurtartar musu da Ali ya bi bayan su fa amaruhu an yu'azzina bi bara'a ya mushi umarni da yayi shi kuma yayi shela da suratul bara'a hal abu huraira yake cewa fa azzana ma'ana aliyun sai aliyu yayi shela a cikin fi ahli mina a cikin mutanen mina yawmun nahar a ranar layya malamai suka ce nan hikimar da annabi alaihi salatu wasalam bayan ya tura su kuma ya tura aliyu dan saboda Aliyu jinin jikin shi ne wancan jahiliya da ta'assubanci suna iya cewa ai duka babu dangin shi ko daya a ciki to sai suka yi tura Aliyu dan saboda ya zamana ga dan uwan shi a ciki cikin aikin da ya tura la ya hujji ba'da al'am mushrik bayan wannan shekara kada mushriki yayi aikin haji wala ya dufu bil baiti uryan wani wanda yake zurka da yayi dawafi a wannan Ka'aba dakin Ka'aba shi ma wannan al-Imam al-Bukhari ya huddo shi guri bakwai wannan shine na harko ya mahallu shahid a cikin shi zahiri ne abinda ake bukata shine cewa hana yin dawafi tsirara a cikin wannan a cikin Ka'aba babi na sha daya babu salati bi ghairi rida baban dake bayanin sallah ba tare da mayahi ba mutun yana da tuhashi yana da rigashi yana da wandan shi amma mayahi ne babu malallibi hadisi na 370 haddathana abdul aziz ibn abdullah qala haddathani ibn abi al mawali an muhammad ibn al munkadir qala dakhaltu ala jabir ibn abdullah na shigo wajen sahabi jabir ibn abdullah huwa yusalli yana sallah fi saubin a cikin tuha multahifan bihi ya lulluba da shi jiya mun gami ake ne da al iltihaf wa rida'uhu mawdu tuha shi a aje falamman sarafa kunna yayin da ya tahi muka gama sai muka ce mishi ya aba abdullah ya kai baban abdullah ya tusalli wa rida'uka mawdu kana sallah kuma mayahinka a aje baka lulluba shi ba qala na'am yace eh ahbabtu an yarani al juhal mislakum naso jahilai kamar ku su gani wanda saboda shi ma irin wancan ne ya zo mishi ne da ba da siga ta tambaya ba da neman sani siga ta inkari ya zo mishi shi kuma alhali ya halitta kamar nan da yadda muka saba ga mutun ya ko malami ko wani babban mutun ya shiga sallah kanshi ba hulla kai mishi inkari yace maka yayi ne dan saboda ka gani cewa ya halitta kasancewa ya halitta wa ra'aytu an-nabiy yace ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli hakaza naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah a haka kenan babu zancen kuma cewa bai halitta ba tun da ya ga annabi alaihi salatu wassalam yana yi shine karshen hujja mahallu shahid a cikin wannan babi bai buƙatar dogon bayani hadisi na 10 babi na 12 babu ma yuzkaru fil fakhizi babun abinda ake ambata na cinya hal shin cinya al'aura ce ko ko shine abinda al-Imam al-Bukhari yake ne wa yurwa an ibn Abbas ana rawaitawa daga Abdullah ibn Abbas da Jarhad da Muhammad ibn Jahash daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-fakhizu awra cinya al-awra ce ya kawo shi da sigar tamrid wa qala Anas yake cewa hasara annabi sallallahu alaihi wasallam fakhizi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zame cinye shi wa hadisi asan Anas asnadu amma hadisin Anas shi rinjayi shine abin da yake da asnad wa hadisi Jarhad ahwadu hadisin Jarhad kuma shi yahi kewayewa ihtiyadi ma'ana kiyayewa hatta yukhrij min ikhtilafi amhar ahu taraga cikin sabanin malamai kenan kawai mutun ya rihe cinye tashi duk da suna sabani kan kasancewar ta al'aura ce ko ba al'aura ba wa qala abu musa yake cewa gadda annabi sallallahu alaihi wasallam rukubataihi hina dakhala usman annabi sallallahu alaihi wasallam ya rihe guyoyin shi lokacin da usman ya shigo hadisi ne wanda zamu tarra shi a cikin fada'ilu na usman fada'ilu sahaba akwai farala usman da annabi sallallahu alaihi wasallam yana zamne cikin wata garka bakin wata rijiya abubakar ya shigo yana haka nan umar ya shigo haka nan da usman ya shigo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya rihe jikin shi ya rihe cinye shi yace ala astahayi mimman tastahayi minhu almalaika qala zaid ibn sabit yake cewa anzalallahu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya sabko ma manzan shi wahayi wa fakhizuhu ala fakhizi cinye shi tana busa kan cinyata kenan yana nuna cewa ba al'aura bace yace fasaqulat alayya sai ta yi nauyi gare ni hatta khiftu an turadda fakhizi har sai da naji tsoron cinyata ta dandake saboda lokacin da ake sabko ma annabi wahayi alayhi salatu wassalam jikin shi yana nauyi dan Allah ya kira shi da kaulan sakila da yake cewa hadisi Anas asnadi yana nan hadisin Anas shi ingancin isnadi kamar yadda ake cewa hadisi Jarhad walau kullu bi sayati fa huwa marjuhun bin nisba ila hadisi Anas hadisin Jarhad koda ya inganta ya arrinjaye shi game da hadisin Anas anan da yake cewa Zaid ibn Sabit yana cewa inda maganar Zaid ibn Sabit yake cewa Allah ya sabko wahayi ga Annabi alayhi salatu wassalam cinye shi na busa cinyata wani guntu ne daga cikin hadisin da al-Imam al-Bukhari zai kawo shi nan cikin kitabu tafsir a tafsir suratul nisa a cikin sabko ayar da Allah madaukin sarki ke cewa la yastawil qa'iduna minal mu'minin har zuwa karshen aya yace Isma'il ya yi itiradi da istidlali da wannan akan cewa al-aw cinya ba al-aura bace li'annahu laysa fihi tasyir bi adam al-ha'il nan yace dai kawai cinya annabi na busa cinye shi amma bai hoto mama na bai ce mana cinye tashi azir take babu ha'il babu shamaki tsakanin su wa qala yake ce zundu zanun wani mai zato zai yi zato annal aslu adamul ha'il cewa asali shine rishin marihin li'anna naqulu al-udhu allazi yaqawa alayhi al-i'timadu yukhbiru anhu bi annahu ma'ruful mawdi bi khilafi as-sawf yace zahirin musannaf dai yayi riko ne da asali bukhari yayi riko ne da asali cewa tunda ba ambaci cewa da tuha ba barin ta cewa akan babu tuha shine abin da ya tahi wanda mas'ala ce wanda kowa bai da tabbas da shi da Isma'ili din daga kowa yana dauka ne akan abin da hirin jayi kan zatan shi babu hujja wanda za ta hiyo ne ƙarhi da hujja ta Isma'ili za ta kasance ita ce mafi ƙarhi saboda al'adar Annabi alaihi salatu wasalam zaman shi jikin shi gabaki ɗaya rihe yake balle ma zaman da zai kasance yana cikin mutane har yana tare da wani hadisi na 371 haddathana yaqub ibn ibrahim قال حدثنا اسماعيل بن علي wanda yake mansubina ila ummahatihim wanda yake nasabawa zuwa ga ma'aihansu mata ba maza ba ulayya ma'aihiye shi ce yace haddathani abdul aziz ibn suhaib an anas anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam gaza khaybar annabi sallallahu alaihi wasallam ya yake khaybar fasallaina inda hasalatul gadbi gara sai muka yi sallah asuba a wajenta da jijihi farakiba nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam wa rakiba abu talha annabin Allah sai ya hau abun hawan shi Abu Talha ma hau abun hawan shi wa ana radifa Abi Talha ni ina kuturin Abu Talha ma'ana ina bayan shi na ya goyo ni a baya fa ajra nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam fi zuqaqi khaybar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya gudu bisa dabbashi cikin dabinai na khaybar wa inna rukubati la tamassu fa khizun nabiy wannan hadisin na mala abul jabbar shine wanda yake raddi akan shi yake zazagin Anas akan shi yace fi zuqaqi khaybar wa inna rukubati lalle cinya ta la tamassu fakhizu nabiyillahi tana taba cinyar annabi alayhi salatu wassalam summa hasara al-izaru an fakhizihi to yanzu anan gurin ina matsalar dan kana goye da mutun a bisa abun hawa cinya ka ta taba cinye shi kuma namiji bayan kuma jikin shi da wannan da tuhoshi abinda ke nuna cewa da tuhar annabi gashi sai kuma a gabaice summa hasara al-izaru an fakhizihi sannan sai zame wannan kinshi gabtan shi daga cinye shi hatta inni anzuru ila bayad fakhzi nabiyillah hasaid naga ina ganin hasken kyalli na cinyar annabi alaihi salatu wassalam falamma dakhala alqarya yayin da ya shigo qaryak ma'ana garin khaybar din qala sai ke ce allahu akbar kharibat khaybar ta rushe yace inna iza nazalna bi sahati qaumi mu idan mun sabka falhajir wasu mutane fa sa'a sabahul munzari asubar wanda aka ma galgadi suka kido kan galgadi tayi muni qala ha salasan sai da annabi ya fada haka so uku qala sai ce wa kharaja alqaumu ila a'malihim mutanen suka huto zuwa ga aikin su ma'ana mutanen khaybar fa qalu dan saboda fujia ne zo musu basu sani ba sun huto ma zuwa ayyukan su fa qalu sai suka ce muhammad ga muhammad nan qala abdul aziz yace wa qala ba'du ashabina wasu daga cikin sahabban mu suka ce wal khamis ya'ani al-jaysh muhammad ne kuma da khamis tare da mayaka shine al-jaysh qala sai yace ana kiran mayaka da al-khamis dan saboda yuhammas salasatu al-khamas ana sanya su wasu a gaba wasu a baya wasu a dabura wasu a nan wasu kuma a tsakiya yasa ake kiran su da al-khamis daga khumus wannan biyar ne qala sai yake cewa fa asabnaha an watan sai muka samu khaybar da qarhi ma'ana qaharan fa jumi as-sabiyu sai aka hada kamamun bayu fajaa adhiya sai dihiyatul kalbi yazo fa qala yake cewa ya nabiyallah dihiya wanda dan saboda tsananin kyan shi jibril yana zawwa a sufar shi fa qala sai ce ya nabiyallah ya annabun allah aidini jariyatan min sabai bani wata yarinya daga cikin kamamun bayin wannan qala sai ce izha fa khuz jariya je ka kama wata yarinya a ciki fa akhadha safiya bintu huyi sai je kama safiyatu bintu huyi fajaa rajulun ila annabi sai wani mutun ya zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala yace ya nabiyallah ya ma'aikin allah a daita dihiyatu safiya bintu huyi ka ba ma dihiya safiya bintu huyi sayyidatu quraiza wan nadir shi shugaba quraiza da nadir ya sarakai ce daga gidan sarakai ta hoto la tasluhu illa laka bata dace bani a gani na sai ga kai ya ma'aikin allah qala sai ce uduhu biha ku kirayo mun shi da ita fajaa biha sai zo da ita falamma nazara ilaiha annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganta qala sai ce khuzi jariyatan min sabai ghairi ha kama wata baiwa daga cikin wasu bayin ba ita ba qala sai ce fa ataqa annabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya anta ta wa tazawwaja kuma ya armeta nan ma amri jabar ya kawo iskali wanda yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya in aka nasaba mishi wannan an nasaba mishi tawayyancin wannan batawai yancin mace kuma bai san ba cewa ma komi da hukuncin shi daban hukuncin asabai kamamun bayi musulunci ya kawo shi a tsarin shi haka kana iya yantawa hukuncin arme da saki dukan su canda da Qur'ani bai kasa ba mun sanya yake nihi da su inda annabin bai bayyana ba cewa kaza ya halitta kaza bai halitta ba an san cewa ga abin da halitta cikin sha'anin aure to haka ne cikin sha'anin kamamun bayi mata Allah ya bada damar cewa baiwa ka kana iya yanta ta yancinta ya zama matsayin sadakinta. ba zaka kawo shi baka ce ai an tawa yancin ta an arme ta ba sadaki yan tawa babu abin da yake yan tawa sadaki kuma nanan gurin da ba shi ba ko da ba shi ba su turawa ma saboda mazhabi ne na turawa makiya Allah dauko hadisi sahihai su rika jeho iskali a cikin su littattafai akai a ciki ba shi ya fara ba wanda suke daukan hadisi irin wa'annan suna gihar annabi suna sokar sunnan suna sokar sunnan ma'aiki da ita shi ma turba wasu ce budu wanda ya san karatu sunnar ma'aiki ya san wanda suka yi rubutu akan irin wannan abubuwa su dauko wannan kuma malamai sun tashi sun musu raddi ga littafin at-tankil da muka gana wannan na al-Imam al-Muallimi al-Yamani wanda ya yi raddi akan at-tankil raddi ne akan irin wannan hadisan da wani makiyin Allah ya dauka ya yi shi kuma ya musu raddi to sanannan abu ne daga ciki akwai wanda suke cewa annabi alayhi salatu wasalam nan gurin ya aka yi ya amshe Safiya bayan kuma an ba ma dihiya ita dan saboda ta kasance tana da kyau ne annabi alayhi salatu wasalam ya kwace ta to amma in mutun ya ga cikin siyakin hadisin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa ya aure ta ya maida ta karkashin shi kuma abin da ya biyo baya bayan wannan kin mutun zai san meye maslahar da annabi ya sa yi wannan ba dan maslahar shi bai amince akan wannan wani ya bashi shawara cewa diyar sarkai ce ta hoto daga babban gida kamata ya ka abada ta karkashin wani talaka sai can su ga diyarsa an kaskanta ta amma in suka ji labarin cewa diyarsa a gidan shugaban ma take to za su ga cewa eh an mutunta su ashe an bar ta da darajar ta wannan kuma sai sababin kyautata alaka tsakanin su da su wancan har ma suka musulunta kenan wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake babu wani hazzi nashi rabo nashi a cikin kallon sha'aninta fa qala lahu sabit sai sabit yake cewa ya aba hamza ya kai aba hamza ma asadaqaha mi annabi ya bada sadaqinta qala sai yake cewa nafsaha karan kanta a ataqaha wa tazawwajaha ya yanta ta kuma ya aure ta hatta idza kana bi tariqi ha sai dai kasance a tsakiyar hanya jahaztu halahu sai na shirya mishi jahazata lahu ummu salim ta shirya mishi ita fa aharata lahu min al-layl ta kai mishi ita zuwa ga daddare shine wanda yake fasarawa da cewa kawalci ne tana kai ma annabi sallallahu alaihi wasallam matan banza duka a cikin magana ho babu alama da take nuna wannan duk duniya ba wanda wannan tunanin ko kahuran ma tunanin wannan bai taba zo musu ba cewa wannan abun ga abun da ake nihi da shi dan saboda sun san sanannan abun fa asbaha annabi sallallahu alaihi wasallam dan an yi magana aure kuma ka zo ka rika kawo zancan magana wani abu da fa asbaha annabi sallallahu alaihi wasallam arusan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi gari yana ango fa qala sai yake cewa man kana inda hushe an fale shi ibhi duk wanda ya kasance akwai wani abu a tare da shi na abinci ya zo da shi wa basata ne an shi shin huda fata irin wanda ta ji ta bushe ana zama busan ta agalami irin wanda muke zama a masallaci fa ja'ala rajul yaju bi tamri sai mutun ya fara yake zawwa da dabino wa ja'ala rajul yaju bi saman wani mutun sai ya taho da mai qala sai yace wa asibu qala zakara sawiq ina zatan cewa ya ambaci hadda biskit ma qala sai yace fa hasu haisan sai suka yi nau'in abincin da ake cewa al-hais shine da dabino da ciku a gama shi guri ɗaya kuma a sa mai in aka yi a sa mishi mai shi ake cewa al-hais nau'in abinci ne na zamanin su yace fa kanat walimatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai wannan ta kasance walima ta annabi ce sallallahu alaihi wasallam to kenan kuma an dauke shi akan cewa wancan abin da ya fasara shi ne me ka zancan walima alalata ana walima kuma babu magana in lalata ce a ce ayi walima ko kuma har a rika ce ma mutane wanda yake da wani abu ya kawo kuma a kirayo su su zo ayi abin tare da su wannan hadisin al-Imam al-Bukhari ya kawo yana cikin hadisan da ya yawaita kawowa cikin al-Jami'u Sahih ya kawo shi a guri 36 wannan shine guri na farko al-Imam al-Qurtubi Allah mashi rahama a cikin mai al-Mufhim lima ashkal min tarhis Muslim yake cewa hadi babban malamin Malikiya ne Qurtubi ba mai tafsiri ba Qurtubi mai tafsiri daban Abu Abdullah al-Qurtubi shi kuma wannan Abu al-Abbas al-Qurtubi yake wannan almajirin wancan ne dan gari ne Qurtuba duk wanda aka nasaba zuwa Qurtuba Qurtubi za a ce mishi yace hadisi Anas shi wanda da kaji an ce a cikin sha'anin hadisi an ce qala al-Qurtubi ka wa Abu al-Abbas al-Qurtubi ne mai littafin al-Mufhim lima ashkala min talqis Muslim wanda sai da ya karanci littafin Ikmalul Mu'lim na Qadi Iyad da dai shi yasa yake da yawan nakal daga cikin Ikmalul Mu'lim dan yawanci in kana da Ikmalul Mu'lim baka bukata al-Mufhim shine sai ya doka ko kuma al-Mufhim kin yahi dacewa dan saboda ya ga wancan abin da ke cikin wancan ne kuma ya dauka yi wasu kare-kare da wasu taujihatu nashi Allah mashi rahama babban malamin hadisi kuma a tafsiri kan ji an ce abu qal al-qurdubi kuma wancan qurdubi ne mai tafsiri mai tafsirin shi mai tafsirin shine dalibin mai hadisi mai sharhin sahihi muslim ya rigaye shi da shekaru masu dama yace hadisi Anas wa ma'ahu inna ma warada fi qadaya muayyana fi awqatin makhsusa yatadarraku ilayha ihtimal al-khususiyya yace hadisin Anas da abin da yazo cikin shi yazo ne cikin wata qadiyya wanda take kebantatta wanda mai yiwa tana iya shigowa a cikin asalin ibaha yace ba zai ci karo da juna ba yana iya yiwa ya kasance khususiyya ne ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ana bayani akan cewa hadisin ai gashi yana cewa a cikin Khaibar har tuhar shi tana tuha abin gakin wannan jikin shi yana taba cinyar Annabi alaihi salatu wasalam yace yana yiwa ba zai zama na hujja ba akan cewa cinya ba al'aura bace dan saboda wannan a cikin bulaguro ne ihtimali yana iya shiga tana iya yiwa a ce laruri ne tana iya yiwa a ce khususiyya ce ta Annabi yace ba zai ci karo da asalin abin da ya kasance wannan ba halacci bane wanda ihtimal bai iya shiga cikin shi da yake cewa hadisi jarh al-ahwad al-imam an-nawawi yake cewa diyawa daga cikin malamai sun tahi akan cewa cinya al-aura ce daga Ahmad da Malik a cikin wasu ruwaya yace al-auratu al-qubul wa dubur faqad al-aura shine gaba da dubura kawai sune al-aura kawai a gabi da namiji suke magana da shi kuma wannan malaman zahiriya suka faɗa da ibn jarir al-imam al-istakhiri cikin malaman shafi'iyya qultu sai al-imam ibn hajar yake cewa cikin tabbatar shi daga ibn jarir akwai nazari an nasaba ma ibn jarir amma akwai nazari ya ambata cikin mas'ala cikin tahzibin shi litan shi tahzibu sunanul asar wanda malabe suke cewa da al-imam ibn jarir tabari ya kammala shi da duniya malamin hadisi ba zai buƙaci wani hadisi wani littahi ba ya fara shi Allah mashi rahama ya yi su mujalladai masu yawa ya rasu yace warar da man za'ama annal fafiz laysat bi aura a cikin at-tahzibu sunanul asar in can yayi taraddi akan wanda suke ganin cewa cinya ba al-aura bace kenan kuma a ce yana cikin su yana da wahala ba za a yarraba da abinda suka kawo hujja da shi yake cewa inna rukubati la tamassu rukubatuhu zahirin shi cewa shahon nan ba tare da wani shamaki bane ba wa masul awrata biduna ha ila la yujuz taba al'aura kuma ba tare da shamaki ba bai halitta ba indan da cinya a ce al'aura ce jikin shi ba zai taba cinyar ma'aiki alayhi salatu wassalam ba kuma babu wani shamaki a cikin ruwayar muslim da wanda ya mushi mutaba'a anna al'izara lam yankashi bi qasdin minhu wa suka ce ai gabtan na annabi sallallahu alaihi wasallam ba yayi bane da manhuwar annabi da gangan ya hudda shi irin na dan bulaguro ne kana tahiyya tuha yadda zata huta kuma tana huta tana komawa wannan ba za a kawo maka hujja ba cewa ka dauka cewa tuha ba al'aura bace ba kamar misalin mu dauki misali mace tana busa moto tana zata yi bulaguro doguwar tahiyya tana dauke da tana doguwar tahiyya a busa moto iska tana dage mata zananta ko tana dage mata bujanta ana ga kwabrinta ba za a kafa mata hujjar ba cewa tana da ra'ayin cewa kwabri ba al'aura bane bana saboda wata hala ce daban ba da gangan bane ba to haka ne yace Annabi alaihi salatu wasalam ba za a kafa mishi hujjar ba cewa ai tunda al'aura shi ta bayyana cinye shi ta ba wannan a ce ai ba al'aura bace me yasa ran saboda ba da kasar bane ba da manhuwa bai yace ala anna min jihati istimrarihi ala zalik eh kuma dan bai ci gaba ba akan haka bai ci gaba ba abu bane wanda ya meke li'annahu wa in jaza wuqu'uhu min ghayri qasr lawlam yakun awrata lam yakirra ala zalika limkani ismatihi sallallahu to kuma wanda suke gehen wagga magana aka san magana suka ce duk da ba da gangan bane yayi amma da al'aura ce Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tsaya ya gyara dan saboda kiyayayye ne gami da dukkan wani abin da ya kasance na mun ga can baya al'aura shi da tabbayyana sai da ya suma to kenan kuma nan gurin da a ce anan gurin da a ce al'aura ce cinya to da ya tsaya ya gyara yace walau farada anna zalika waqa ali bayan at-tashri'i li ghayri al-mukhtar la kana mumkinan da a ce wannan ya abku ne dan saboda bayanin shar'antuwa sai a ce yana yiwa sai dai akwai nazari a cikin shi dan saboda yana buƙatar bayani tana yiwa cikin sha'anin mantuwa haka nan dai malamai suka yi ta tattaunawa akan sha'an mas'ala shin cinya al'aura ce ko ba al'aura bace ta namiji wa ake magana wal mar'atu kulluha aura shi wannan sanannen abu ne yace yayin da annabi ya shigo cikin alƙarya nace Allahu akbar Khaibar ta rushe munasaba shi wannan magana shine anna mustaqbalu nasu bi masahihim wa makatilihim annabi sallallahu alaihi wasallam bai saba ba da ko da daga bakin shi ba ajin muguwar magana wanda zai ta fito daga shigowar shigarin mutane ya rika cewa Allahu Akbar sun halaka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ba al'ada shi bace. To abin da yasa ga ya musu wannan dan daga ganin sun nuho su Annabi sallallahu alaihi wasallam da gatarra da dugogi da sanduna da alat na hada. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada haka kenan yana nihin da sun nuho mu da sulhu da an sulhunta amma tunda muka ga sun nuho mu da niyyar yaki to kawai sunan su halakakku. Dan saboda sika shi da Allah madaukakin sarki. Babe na gaba babe na 13 babun fi kam tu sallil mar'a fi siyab baban dake bayanin bayan ya gama zancan sha'anin namiji kuma zai shiga wajen mace. Yace baban dake bayanin akan abin da ya kamata mace ta yi sallah cikin shi na tuha. Wa qala ikrama ikrama yake cewa lawarat jasadaha fi saubin jaza da ta suturce tuhar ta gabaki ɗaya cikin jikinta cikin tuha guda ɗaya ya halitta. Kamar a samu tuha guda wadda zai ta kasance babu buje babu sauran tuhahi kawai tuha guda ɗaya ce doguwa tun daga sama har ƙasa ta lullube ko inanta wannan ya halitta ne saboda abin da ake yawwa kamar lufaya zamana tarihi jikinta gaba ɗaya babu inda ake gani al-Imam Ikrama Allah mushirama dalibin Ibnu Abbas ne yace ya halitta. Hadisi na 372 al-Imam yake cewa haddathana Abu Yaman أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أروى أن عائشة أروى يبان لاباري تيوى عائشة قالت أنا تيوى لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر النبي صلى الله عليه وسلم يكسن تيوى صلى الصباح فيشهد ما هو نساء من المؤمنات سيما تارد تكيم ممنيس حلرتا تاردشي متلفئات في مروضهن سنة للبع تكيم وننكين سنة للبع تكيم براغوننس برغو وند أسكر هادشي ثم يرجين الى بيوتهن sannan sai su komo zuwa ga gidajensu ma ya arifuhun ahadun babu wani wanda yake sanin su a ruwayan Malik yake cewa ma ya arifuhun ahadun min al-galas babu wani wanda yake sanin su dan saboda wannan saboda duhu al-Imam al-Bukhari ya hudu wannan hadisi a guri 5 guri 4 wannan shine guri na harko kuma hadisin al-Imam Malik ya hudo shi a cikin muwaddaqin shi a cikin sharhin muwaddaq na Ibn al-Habib yake cewa at-talafu la yakunu illa bi taqdiyati ar-ra's in an ce at-talafu shine lillubun da mace ta yi wanda tarihi hatta da kanta at-talaffuf kuma yana kasancewa da rihe kai kuma yana iya kasancewa da yayewar kai da bambanci wa at-talaffu da aynun a ƙarshe at-talaffu shi kuma at-talaffuf wanda yazo cikin wannan hadisi kenan mutalafiatun bi murudihinna. Babe na gaba anan gurin abin da yake son bayyanawa yadda matan sahabbai suka kasance Allah ya rarda su suna rihe jikin su lokacin da zasu tahi sallah. Babe na 14 babin iza sallafi saubillahu a'lam wa nazar ila alamiha baban dake bayanin idan mutun yayi sallah a cikin tuha wadda tana da zane kuma yana duba zuwa ga tuha zuwa ga zanan wannan nata. Hadisi na 373 حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن اروى عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم عن نومي صلاه da amincin Allah صلى في خميسة لها اعلام yayi sallah a cikin wata riga wadda akwai alamu jikinta akwai hoto فنظر الى اعلامها نظر sai annabi yayi duba zuwa ga wannan zanan nata wata duba فلما صرف yayin da ya gama kala sai yace izhabu bi khamisati hazihi ila abi jaham kuje da wannan rigar ta zuwa ga abi jaham wa atuni bi anbijaniyati abijaham ku zo mini da anbijaniyati abijaham wata nau'in rigar daban ya maida mishi dan shi ya bashi wacce ta farkon kuma ka a maida mishi ya jira dadin cewa ba annabi kyauta ya maido mishi sai ya ce ya bashi wata yace fa innaha alhatni anifa an salati dan dazu ta shagartar da ni game da sallata nayi duba zuwa ga wannan in ta kamar yadda zai fada gaba qala hisham ibn urwa ana abihi ana aisha Hisham ibn Urwa yake kuma yake faɗa daga baban shi daga Aisha cikin nafsun hadisin dai yace qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace ne kuntu anzuru ila alamiha na kasance ina duba zuwa ga zananta wa ana fi salati ni kuma ina cikin sallah fa akhafu an tabtuna ni sai nake jin tsoron ta fitine ni ta bata min sallah ta rage mini daraja sallata. Wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya hudo shi a guri guda uku wannan shine guri na harko. Anbijaniya yace kisa'un alamu kisa'un galizul la alama lahu tuha ce wadda take mai kabri da yace anbijaniya ta abijaham tuha ce mai kabri wadda ita kuma bata da zani. Sa'alab yace ya halitta ayi wannan kin fatahu hamzatihi wa kasriha anbijaniya ko anbijaniya hakanan cikin al-muhada ambijani idza kana mulaffan kasiru suf wa kasiru wa kisa'un ambijani kazalik wa ankara abu musa al-madini alaman za'ama annahu mansubun ila manbaj al-balad al-ma'ruf al-imam abu musa al-madini wa malamin hadisi yayi inkari gami da wanda suka ce ambijaniya nasaba ta ne zuwa ga kabilar abun nan bamanj wanda aka hi sani a garin sham sama abucin al-ittahin as-siha yake cewa idza nusibat ila mabanj futihat al-ba qultum kisa'un manbijaniyun inda zuwa ga manbijan ne za a ce manbijaniyun ba ambijaniyun ba wanda abun nan mai mukhtar as-siha yake fada yace makharajun manzarani wa fil jamhara manbaj mawdi'un a jami'in takallamat bihi al-arab karshe dai abun da yake son bayyanawa shine cewa kawai tufa ce wanda battada alam babu alaka da danganta ta zuwa ga garin cewa bamansh dan inda can aka nasabata da ba haka ba abun zai kasance nasabata ta zata kasance ibnu battal yake cewa Allah mushi rahama wa malum malikiya mai sharhin sahihi muslim sahihi al-bukhari kai yake cewa inna ma talaba minhu sawban ghayra hali yu'lamuhu annahu lam yurdu ala hadiyatihi istighfafan bihi annabi ya nemi cewa a maida mushi a kawo wata dan ya san cewa shi abu jaham kin tuhar da nan maida maka ba dan narena ta bane saboda wani dalili ne a banu wata kuma wafihi anna al-wahib idza raddu alayhi hadiyatuhu min ghayr an yakunu huwa ar-raji'u fiha falahu an yaqbalaha min ghayr karaha mun gani cewa a cikin shari'a mutum ba zai kyauta shi ba kuma ya koma ya kwace ya ce na hasa sai zamana kamar kare ne yake koma cikin aman shi kamar inji hadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada to yace amma kuma idan shi wanda ka ba ma ne ya maido maka ya halitta ka amshi abin ka gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanyi da Abu Jahm wannan kuma an kafa magana ne idan ya kasance abu daya ne inda yace ta shagartar da ni gami da sallah ta shine kamalin cikar sallah ya halarto da zuciyar shi ta rataye zuwa ga kallanta wanda inda babu ita zai samu nutsuwa sama da haka nan shine annabi alaihi salatu wasallam yake ne kuma a cikin nan malamai suka ce mubadaratul rasul ibnu daqiqil id yake cewa a ciki akwai gaugawa annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga duk abin da ya kasance na gyaran sallah ne ana gama sallar hudda ta yi ya bada ta yace aje a kawo wata bai ma bari ba sai wani lokaci yace dan saboda zai tabata mishi wani abu na cikin sallar shi amma turawa da yi da rigar nan zuwa ga Abu Jahm shi kuma Abu Jahm ba dan yayi amfani da ita cikin sallah ba dan ba ta yi ba annabi ya kita kuma a ce shi ya amsa ya je hayyai sallah cikin ta shi yasa a wata ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ga ma Umar da ya aika mishi wata tawaye yace ni lam abu asabiha ilayka li talbasaha ban aika maka ita bare saboda ka sanya ta yana ba dan sawa ba dan tuha ba sai sawa kade za a yi amfani da ita ba na iya wani amfanin da ita yana yiwa ya kasance an yi kunu zalika min jinsi qaulihi fa inni unaji man la tunaji ya kasance daga gehen cewa ina munajati da wanda ku ba ku ganawa da shi kuma a cikin shi an fahimci cewa karhancin duk abin da zai shagalta mutum game da sallah na wani rini mai kyau mai kyalkyali wanda in ka shiga gaba mutane su ta kallo wannan kosho na hawa da zane dake jikin tuhan mutum da sauransu duka bai kamata mutum ya shiga cikin sallah a cikin shi ya shagaltar da kanshi ko wasu wa fihi qabulul hadiya min al ashab a ciki akwai halaccin amsar kyauta daga abukai in sun yi da kuma aikawa zuwa ga nema wajen su ka aika ka cewa ne bani kazakin nan nashi dan gashi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya bada ta a ce ka bado mini wannan ambijaniya baji Allah ya mashi rahama ya ka hujja akan cewa sihatul mu'adati li adam zikr siga ya halitta amsa ba tare ba da ambatan siga wajen kyauta al imamu dibi mai sharhi mishkatul masabi yake cewa cikin shi akwai sanarwa cewa suwar hotuna da wasu abubuwa zahirai suna da tasiri a cikin zuciya ko mun tsarkinta da rai wanda take mai tsarki gashi babu mai tsarki babu mai kula da sallah kamar annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma bai yarda bai ce ya ci gaba da sallah da wannan abun dan saboda shagaltar da shi zattai he gwamma cewa a ba ya sa wata daban wanda ba ita wanda ba ta shagaltar da shi ba ana zan mu takaita abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada da kuskure Allah mana gafara zan mu ga cikin abin da zan mu gani yau na manyan malamai magabata abin da ya faru gare su na karamomi da abin nan kuma mu sani cewa abubuwa ne wanda suke tabbatattu wanda ba shaci hudu bane manyan malaman hadisi ne suka rubuta su kuma asalin shi wannan littafin talkhisi ne na Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya na Abu Nu'aym al-Asbahani babban malamin hadisi yana cikin nuqad ma ilmin hadisi shi yake da littafin Tabaqatul Awliya ai wannan Hilyatul Awliya da Tabaqatul Asfiya a cikin shi shi ya kawo dukkan wasu abubuwan da suka faru na karamomi daga sahabban annabi har bayansu da tabi'ai da atba'ut tabi'in da wasu manyan malamai duka yi shi wajen mujallar 10 wani abu kuma ingantattu da sanadi zuwa ga abin da ya dace bisa daidai gurgurdan yadda malaman hadisi suka karantar tace wannan abu kenan duk abin da zamu jinin tabbatacce to shi wannan ibnu jawzi talhisin shi ne cikin mujallar 2 da tarihin mutanen da wasu abubuwa da busu abin da su shahi abubuwa kawai shi ya takaita akan ambato abin da ya faru ga malaman na karamomin su mutum malami na 684 shine Abu Hafsun Naisaburi sai yake cewa sami'tu al-Junayd naji Junayd wa zikira indahu Abu Haisun Naisaburi an ambaci Abu Hafsun Naisaburi wajen shi fa kale yake cewa kana rajulan min ahlul haqa'iq mutum ne wanda yake cikin bayin Allah na gari walau ra'aytahu lastaganaytu an da ka gamu da shi da ka wadatu da shi ba zaka nemi wani malami ba wa kad yatakallamu min daurin ba'id min ahli ilmi baligin yana magana a cikin wannan mai tsawo kwaje mai tsawo daga cikin malamai masu ilimi wa laqad kana lahu yawman rajulun min ashabihi haqiqa wani daga cikin daliban shi yace mishi kana fi man madalahum alayatu zahira wa laysa lakum min zalika shay yace wasu daga cikin magabata da suka wuce suna da wannan karamomi masu yawa ana bada labari cewa wani karama ta faru gare shi wani karama ta faru gare shi amma ko mu taba gani abin da ya faru daga gare ku fa qala lahu sai ce mishi ta'al zo mu tahi fa jaa bihi ila suqil haddadin suka tahi da shi kasuwar ɗan wannan makera ila kurin muhamma yaje zuwa ga wani karhe wanda an sanya shi cikin wuta azimu fihi hadida yayi ja'ur fa adkhala azimatu yadahu sai ya sanya hannun shi a ciki fa akhazaha ya dauko wannan karhen da suna zugawa yayi jawur fa bara da fiye da ya rike shi sai da yayi sanhi a cikin hannun shi kala sai ya ce mishi halwi zika haza wannan ya wadatar maka sai wannan abun yayi mishi nauyi yaga ce ya dama bai hodi ba yayi nadama me yasa dan saboda su ba dan basu da karama bane basu bayyana ta basu bukatar bayyana ta ne in ba diyoci zaga he wata maslaha ta sawaru wannan da yace wasu cikin magabata suna da karamomi yana nihin wai wasu al'ummomin da suka gabata a cikin al'umma annabi kuma sallallahu alaihi wasallam shi yana nihin shi bai taba gani ba to shine nuna mishi dan kai shiga cikin ran shafifi ta al'ummar annabi alaihi salatu wasallam fifita wasu al'umma ga al'ummar annabi alaihi salatu wasallam ba wai dan shi karan kanshi bai san cewa kasancewa ni ma ina da su ba su da wannan abu dan in ba wannan bane ai a matsayin shi na dalibin shi da yana son haka nan kin da ba sai yau ba zai gani wannan abun ya faru daga gare shi na gaba malami na gaba shine na wannan 694 Ibrahim ibn Ali al-Khurasani al-Harawi Ibrahim al-Khawwas yake cewa nazaltu ila mashra'ati Saj min Baghdad na sabuka a cikin wata mashra'a ta garin Baghdad wa kana al-ma'u madan warihu tal'ab ruwa ya kasance ya watsu iska kuma tana ta wannan bilmoji tana ta wasa teku yana ta wasa dai ranar da in ya ta da wannan abun ba a shiga cikin yan jirgin ruwa ba su shiga yace fara'aytu rajulan bainal mawji yamshi al-ma wanda ko anta in ya ta da ko jirgin ruwa ba su shiga yayi dai su sa wata rana yace sai na ga wani mutum a tsakanin kunhuwar da cikin ruwan yana tahiye shi yace fasaltu waja'altu baini wa bainal Allah ta'ala he nayi sujada ga Allah nasa alƙawali tsakanina da Allah cewa bazan dago kaina ba sai na san wannan mutunan wane ne ne yace falam adrufi sujudi ban tsawaita sujada ba hatta harrakani sai da wannan mutunan ya daddaba ni yace qum wala tu'awid fa ana Ibrahim ibn Ali al-Khurasani yace tashi kada ka koma ni ne Ibrahim ibn Ali al-Khurasani kenan shi a wannan gurin ya tabbatar mishi da cewa dadda ai ana cikin lokacin da mutum ba jirgin ruwa ba zai iya wucewa ba amma shi kuma gashi yana ya fito daga ciki yana tahiye shi kuma ba a cikin jirgin ruwa yake ba a kafar shi al-Imam Ibn al-Jawzi Allah mashi rahama ya kakkasa malaman ne akan gari yan gari kaza ga malaman su wanda suka karama yan gari kaza nan na farko a cikin malaman Masar wanda ya kawo shine Haywat ibn Shuraih Haywa ibn Shuraih babban malamin hadisi ne duk wanda ke karatun hadisi yayi ta jin shi cikin sanadi Abu Yazid at-Tujibi Abu Zur'a yake cewa sami Uqbah ibn Muslim ya ji hadisi daga wajen Uqbah ibn Muslim وروى عنه ليس بن سعد يروي روايه دغريش خالد بن الفزار يكي cewa kana haywatu bin shuraih da a haywa bin shuraih mai yawan addu'a ne min al-bakai ne yana cikin masu yawan kuka wa kana dayiqul hali jidda mai tsananin hali ne yana da talauci na karshe yace fajarasu ilahi zata yawmin sai na zamana a wajen shi wata rana wa huwa muntahilun wahada huya da ushi kadai yana ta addu'a fa qultu sai nace mishi rahimaka Allah Allah ji kanka lauda auta Allah azza wa jalla fa wasa alayka fi mashi'at ma'ishatika da ka roki Allah ya yalwata maka cikin sha'anin rayuwarka mana gidanka ko abinci babu kuma kana Allah madaukin sarki yana karba addu'arka qala sai yace fa tafata yaminan wa shimalan sai kalli dama da hagun falam yar ahadan bai ga kowa ba fa akhadha hasatan min al-ard sai ya ciko hannun shi da ƙasa wa qala sai yace mishi Allahumma ja'alha zahaban ya Allah ka maida ta zinari yace fa izahi wallahi tubratun fi kafhi nan kai sai ina rantsuwa da Allah ya saki koma zinari gyararre a cikin hannun shi yace ma ra'aitu ahsana minhu wa taba ganin zinari mai kyau kamar wannan ba qala sai yace fara ma biha ilayya sai geho mini su wa qala yace ma khayr fi dunya illa al-akhirah yace ba mu zabi dunya ba lahira muka zaba summarta fata ilayya sannan sai kalle ne yace huwa a'lam bima yasluhu ibadahu Allah shi yahi sanin abin da ya cancanci gyara bayin shi ma asna ubi hazihi mi zan yi da wannan zinara yace iska shi mutanen ya tambaye shi ma'ana yace mishi Allah da ya barni cikin talaucin ne kisa na ki roƙon shi dan saboda shi ya san cewa wannan halin shi ya dace da ni sai yace mishi yaya kuma wannan zinaran da ka geho mini sai yace je ka ciyatar da su daga iyalanka ka ka ba wanda ka ga dama sai Sulaim ibn Itr shi kuma yake cewa Sulaim ibn Itr kana ya qara al-Qur'an kullu laylatin salasu marrat a kowane dare Sulaim ibn Itr sabka uku yake ta al-Qur'an ya gana daga cikin abubuwa na mamaki wanda mutum sai yayi musun abun amma kuma in kaga wanda abun ya faru gare su ba za kai musu ba dan saboda ni ko wanda yake ake cewa yayi ta da sahe da wuni yayi daya da dare yayi daya ina shakku akan wannan sai da na gani a yanzu akwai wanda yana iya yin haka nan kuma sabga ta kirki to kenan ka gani mutum ba zai yi da sahe zukan karfe 10 alaikum assalam wallahi ba
wannan kayan magana
kai gaskiya ni a wuni dai a wuni sauka ban taba ban sauka ko a wuni mazan can a wuni ba ko izub 30 a wuni ban taba yi ba
kuma anan ga na samu ne kudi wanda jari sha miliyan kullun tahajjud safai da wasu izub 20 sama da shekara ko
kai
kullun izub 20 ke safai da wasu kullun
kidan ka ga dan irin wannan a wannan lokacin